بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أشرن دقيا قوتان شعبان شكرا تدبو ديا ذدري هدو da 46 hijriya wanda ya dace da 20 daidai ga watan 2 shekara ta 2025 miladiya. Muna darasi na 35 a cikin wannan littafi mai albarka Riyadus Salihin, wanda muke gabatar a wannan masallaci na sabuwar jami'ar Bayero. A yau insha Allah ta'ala za mu dora ne akan hadisi na 45 a hadisin Abi Huraira. Kafin shi satin da ya wuce mun gama hadisi na 44, hadisi mai tsawo, hadisin Anas dan Malik a da kissar mahaifiyarsa Ummu Sulaim da mijinta Abu Talha al-Ansari. A cikin hadisin mun fahimci abubuwa masu muhimmanci kamar haka: hukuncin mace ta rinƙa yi wa mijinta kwalliya da ado don ƙayatar da shi, wannan shari'a ne. Sannan mace tana ijtihadi wajen aikata aiki na ƙwarai da neman lada wajen kulawa da farin cikin mijinta da kore masa damuwa da ɓacin rai, ta yadda ta ƙi ta gaya masa mutuwar ɗansa, ta ce wa mutanen gidan, kada wanda ya gaya wa Abu Talha ɗansa ya mutu, ni ne zan gaya masa. Kamar yadda Ummu Sulaim ta yi, ta ba shi abinci kuma ta yi masa kwalliya da ado. Sannan akwai abin da ake ce al-ma'aridul muhima a larabci, shi ne mutum ya yi amfani da wasu kalmomi da za su iya ba da wata ma'ana. Wannan babu laifi idan larura ta sa a yi shi a shari'a a iya yi. Yaro ne ya mutu, sai ta ce da ubansa, uwa askan makana, yanzu yana cikin nutsuwa sama da yadda yake da, shi ne al-ma'aridul muhima. Kun ga ta ɗan yi wani kaucewa ne, ta yi dabara ne ta yi na cewa yanzu wahalar da yake sha na zafin zazzabi, tunda ya ma riga ya mutu, ai babu wannan. Kuma wannan ba a yarda cikin ƙarya. Yawwa, yana cikin al-ma'arid al-manduha anil kadhib. To amma sharadin irin wannan al-ma'aridul muhima, ana cewa kada ya kore gaskiya, la tubdilu haqqan, kuma kada ya amfani da shi wajen tabbatar da ƙarya. Yawwa, daga cikin abubuwan da za mu iya amfanuwa a cikin wannan hadisi shi ne, menene ya sa Ummu Sulaim ce wa mijinta wannan? Ta riga ta gane cewa shin kukan da za su yi zai dawo da yaron? Da zai dawo da shi ba. Duk abin da za su yi ba zai dawo da yaro ba. To kuma idan sun yi haƙuri, Allah zai ba su lada. Tunda an ce duk wanda larura ta same shi ya haƙuri, Allah zai ba shi lada. Don haka ta gabe kamata ta bar mijinta ya shiga damuwa ba. Ba wai dan ba su damu ɗin ba, amma dai a yi abin da za a kore damuwar idan mutuwa ta zo. Haka ake so a shari'ar Musulunci. Kuma ana so a yi wa mutum rarrashi lokacin da masifa ta same shi. Kada mutum bala'i ya same shi kuma ya zama ba a yi amfani da wasu kalmomi da za a rarrashe shi ba. duka cikin hadisin ya kamata mu fahimci haka a cikin wannan kissa ta Ummu Sulaim da ita da mijinta dalili ne karara da yake nuna mana cewa su magabatan mu na farko sun san kayukan su kuma sun san alaƙar su da ubangijin su tabaraka wa ta'ala kuma sun san muhimmancin yin hakuri idan bala'i ya samu mutum kaman irin hakurin mutuwa bashirin sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai bishara wa masu hakuri wadanda idan musiba ta same su suna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai hadisin abi huraira wa an abi huraira radhiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala laysa ash-shadidu بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه والسرعه لضم الصاد وفتح الراء واصله عند العربي من يسرع الناس كثيرا عبد الرحمن ابن السخر شيني ابو هريره يجي منزل الله yana cewa ba jarimi bane mai kai mai kada mutane a kokawa mai daga mutane ya buga sama ya kayar a kokawa ba shine jarimi ba jarimi shine wanda yake mallakan kansa lokacin fushi idan ana cikin fushi rai ya baci to wanda yake iya controlling kansa a shari'a shine jarimi alladhi yamliku nafsuhu inda al-ghadab abinda yake nufi da as-sur'a wato wanda yake yawan kada mutane ya daga mutum ya buga a kokawa wannan ba shine jarimi ba a yau da gobe dai shine jarimi mu a wajen mu amma a wajen Allah a wajen shari'a jarimi wanda in abun fakin ciki ya same shi in abun fushi ya same shi to yana iya mallakan zuciyarsa ya daure baya ainihin wato amfani da wannan fushi yana da cikin al-akhlaqul karima kyawawan halaye na kwarai shine wato mutum ya rinka iya controlling din kansa kun san mutane akwai wanda ake cewa kar ku bari wani yayi fushi idan wani yayi fushi fa baya iya controlling din kansa to wannan rauni ne kuma kai ma kada ka bari a sifanta ka da irin wannan sifa ta cewa ba ka iya controlling din kanka a ce ai in dai ran sai baci to baya iya controlling din kansa in ran sai baci ba wanda ya isa masa magana in ran sai baci ba a iya taba shi wannan duka abu ne da yake rauni ne ga dan adam gaskiya kuma suka ne yawa sannan kuma mallakar zuciya ka mallaki zuciyarka ka iya sarrafa zuciyarka wannan kwarewa ne a rayuwa kuma yakan ba mutum matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma hadisin yana nuna mana wajibi ne mu nisanci yin fushi saboda shi fushi yana cutar da mutum a gangan jiki yana cutar da shi a ransa yana cutar da shi a zamantakewa tare da mutane idan mai hawan jini ne ma yana iya ƙara masa shi sannan shi fushi dabi'a ce ta dan adam fushi dabi'a ce sifatun ne bashariya dabi'a ce ta dan adam amma ana iya control din fushi ta ya za a control din fushi shine wato milkun nafs mallakar kai ka mallaki ranka ka mallaki zuciyarka in fushin ya zo ka iya control din zuciyarka ka hana tattayi tasarrufi da abinda ita take jin cewa za ta yi saboda wannan fushi idan kana cikin fushi ne zaka ga barka dakiwa ne in kana cikin fushi ne zaka ga barka zagiwa ne idan kana cikin fushi ne zaka ga barka ci mutuncin wani to bayan wannan malamai sun gaya mana daga cikin abin da yake magance fushi idan mutum a tsaye yake to a sa ya zauna duk wanda yake bala'i yana cikin fushi hayya hayya yana masifa yana an kasa yadda za a yi da shi to kana zuwa ka ce wani ji mana zauna zo ka zauna zauna a nan zauna to in dai ka zaunar da mai fushi to yana zama din nan ya danne fushin idan babban riga ne a jikinsa ko ka kwabe masa ita in bai kai maka duka ba ko kuma ka sa ya kwabe babban rigar in hula ne haka sa ya cire hular haka cire mai hularsa kana karkada masa haka idan ya fara gumi ka nemo wani abu da zaka bashi iska fifita tana rage fushi kula in mutum yana cikin bala'i aka zauna da shi ana masa fifita ana kai hakuri zaka ga ya fara kwanciya sannan ruwan sanyi uwa uba in mutum yana cikin fushi sai ka samu ruwa mai sanyi yana cikin bala'i sai ka washe roban ruwa kace ga wannan iya kuri sha wallahi yana gama shan ruwan nan zaga ya yi kasa dab zai ji kunya bayan ya gama shan ruwan nan ya koma ci gaba da bala'in nan to duk wannan suna taimakawa in mutum a tsaye yake a sa ya tafi in a tsaye yake wani ya koma can gefe ce wane ji da Allah ko kuma kai ka kama shi ka ce kaga zo ka ji zo ka ji zo ka ji zo ka ji ka dan ja shi gaba kai wani wuri da shi to wannan dan takun da zai yi yana taimaka wajen rage mai wajen rage wannan fushi din sannan wannan hadisin yana nuna mana haramcin yin ta'addanci wa wani a lokacin da mutum yake cikin fushi tunda an ce alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab wanda yake mallakan kansa yayin fushi wa Sulaiman bin Surat radiyallahu anhu qala كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأوذ بالله من الشيطان الرجيم متفق عليه سليمان ابن سرد wani ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ina zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wata rana wasu mutane guda biyu wato yastabbani suna zage-zage a tsakaninsu zage-zage ana nufin aibanta juna an gane wannan yana aibanta wannan wannan yana aibanta wannan kuma a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam kun ga wannan yana nuna mana sahabbai su ma ƴan adam mutane ne to duk lokacin da kaga wani yana zagin wani ko wani yana aibanta wani ko wani yana gaya wa wani magana wani yana mayarwa to dole akwai fushi kuma rai ya baci to kenan kaga daga cikin dalilin samuwar fushi a rayuwar dan adam yakan sa mutum ya fada da dan uwan shi kuma shi mai fushi fa neman abokin fada ma yake ko bai samu kowa ba to sai ya kirkiro wani abu da zai fada da wani ɗaya daga cikinsu wa ahaduhuma qad ihmarra wajhu fuskarsa ta yi ja daman idan mutum fuskar idan mutum ya shiga fushi jini ne yake bubbugowa ai jini ne yake dagowa shi yasa ai mai hawan jini in yayi fushi jininsa yake hawa to idan balarabe ne za ka ga fuskar ta tsatsaka kamar za ta tsatsaho da jini kamar za ta mai tsatsaho da jini wanta faqat audajuhu jijiyoyin wuyansa sun kukkumbura kuma ka lura daga yau duk wanda yake cikin fushi to za ka ga nan jijiyoyin wuyansa sun daddaga sun kumbura shi yasa yake buƙatar ruwan sanyi wanda Allah yana kallonsa sai ce inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhuma yajidu annabi yace ni na san wata kalma da mutumin nan zai fade ta a yanzu shi waye shi mai fishin law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu da abin da yake ji na fishin da ya tafi ka duba malam manzo Allah bai ce kai ka daina kai bari kai ya akai kuke kaza ba a bai fada ba kawai ce waye ni na san wata kalma da shi daya daga cikin su zai fada to da fushin nan ma ya ji fushi ne kenan fushin da yake ji sai ya tafi menene wannan kalma annabi ya ce law qala a'udhu billahi minash shaitanir rajim da yana cikin tsakiyar fushin nan zai daure yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim to amma fa da wahala kana cikin bala'i kana cikin fada kana cikin fushi kana wai sai a ji ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kai da wahala to amma in ka daure ka fada kuma to fadin a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya kore fushin nan kenan yanzu mun fahimta mun da samun ƙari daga cikin abubuwan da suke kwantar da fushi shine yin a'udhiyya fadin a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana kwantar da fushi to sai a yawaita fada yace da ya fada zahaba anhu ma yajidu da abin da yake ji na fushi zai tafi sai suka je gurin mutumin suka ce inna nabi sallallahu alaihi wasallam qala kai ba Allah manzon Allah ba ya ce ta'awud billahi minash shaitanir rajim kai a'udhiyya ka nemi tsarin ubangiji daga shaitan jifafi kace a'udhu billahi minash shaitanir rajim muttafaqun alayhi wannan hadisin na Sulaiman ibn Surad yana nuna mana wato ashe lokacin da yake dan ya rinjaye ka to ka nemi Allah ya raba ka da shi ta hanyar fadin a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billahi innahu sami'un alim a cikin surat al-a'raf sannan shi fushi shedan ne yake tada fushi malam duk inda kaga an yi fushi rai ya baci to shedan ne yake zuga mutum kuma mun yi bayani yatarattabu alal ghadabi al adrar ad diniya wad dunyawiyya fushi din nan da kake gani akwai cutuwa ta addini da cutuwa ta duniya akai da yake faruwa in dai mutum yana yawan fushi zai cutu a addini zai cutu a rayuwa kuma waswasin shaitan ne ana koran fushi da fadin a'udhu billahi minash shaitanir rajim hadisi yana nuna mana ashe sahabbai mutane ne su ma irin abinda sauran mutane suke yi zai iya yiwa su yi kamar misalin fushi da iya yiwa sai dai kawai su sun sha bamban suna da abin da ake cewa sur'atul istijaba yanzu suke amsawa ana ce musu annabi ya ce ai kaza sai su yanzu kaga wannan ana gaya masa annabi ya ce a'udhu billahi kawai sai ya faɗa shikenan sai fushin ya tafi kai yanzu ba mamaki in kai ne ana gaya masa kai dalla ka dan saurara mun da Allah sai ka masa tsawa ka ce saurara maka to su ana tunatar da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba sa tamadi fil batil ba sa ci gaba da aikata barna sannan kuma hadisi yana nuna mana hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen da'awa yana zaune a can gefe wasu suna fada ashe akwai hikimomi wani lokacin ana amfani da uslubi na kaza wani lokacin ana amfani da method na kaza kowane lokaci sannan kowane dan adam akwai irin nau'in mu'amalar da ake masa wajen jawo shi zuwa ga hanya ta daidai ko hana shi aikata barna wataƙila annabi ya lura waɗannan mutane fushin da suke ciki a wannan lokacin ko ya musu magana ba lallai su iya dainawa ba in ku ya musu magana ba su daina ba to sun halaka to kaga ba zai bari su halaka ba sai shi ina fata ana fahimta sai ya sa aje a gaya musu me dalilin haka ba da ku muka karanta ba yayi magana wata mata tana kuka a gindin kabari da danta ya mutu annabi ya ce yake baiwa Allah ki ji tsoron Allah ki hakuri ki ji tsoron Allah ittaqilla wasbiri ki ji tsoron Allah ki hakuri me tace cewa ta ilaika anni karabu da ni yanzu wannan malan da ta san cewa annabi ne ta ga ya masa wannan in har ta san manzon Allah ne ta ga ya masa wannan ai kaga ta kafuta kamar matsalar ba ta san cewa annabi bane kenan ya san meye dalilin da yasa bai musu magana ba dan kai ma a karatu zaka ce to me yasa bai musu magana ba to ai gaban suke idan fushin har ya dawo ya musu magana suka isa amsa sai an maka bayanin matsayin su to kaga bai musu magana ba ballanta na hukunci ya haukan su ina fata ana fahimta kuma wannan yana nuna mana cewa an so aiwa mutum nasiha koda bai bukaci a masa nasiha ba ta yaya zamu yi mu gane wannan yanzu waɗannan mutanen da suke faɗa suka yi fushi sun bukaci ai musu nasiha ba ai su bai musu bukata ba amma annabi ya aika musu yace dai yanzu yace a'udhu billahi sannan ya halatta a yi dakon nasiha a kai ta zuwa ga wanda ya kamata a gaya masa kamar yaya wani ya gaya maka nasiha ka ɗauka ka kai wa wani ya halatta kai ka je ka ce na ce wane daina kaza shine jawazu hamdun nasihati naqalun nasihati ne bani yasma'uha li yantafi biha fiha bima fiha wa an mu'ad bin anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man kadama zaidan wa huwa qadirun ala yun ala an yunfizahu da'ahu allah ala ru'us al-khala'iqi يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن معاذ بن أنس الله يدد شيء يتي من ذنب الله صلى الله عليه وسلم يأتي وند يحدي يبشي من كذما غيظا وتو كحدي كي حقوري باتش غي بشي بإنتكي damuwa alghaizu ka hadi shi wa huwa qadirun ala an yunfizahu alhali mutun yana da ikon ya zartar da wannan fushin amma ka ba daidai ba kuma kana da ikon da zaka iya discipline din mutun zaka iya daukan mataki a kansa zaka iya daure shi zaka iya illata shi zaka iya tozarta shi zaka iya cin mutuncin sa zaka iya masa duk abin da kake so kai zaka iya yi to amma sai ka cinu an ce ai fushi an ce ai hakuri daga fushi sai kai hakuri daga fushin baka dauki mataki ba ba tsoro ba a cinu ladan hadiye fushin da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq da'ahu Allahu azza wa jalla Allah mai girma daukaka zai kira shi wannan bawan Allah akan halittu gaba ɗaya ranar kiyama ina wane wane zai ce gani Allah zai ce ga mata nan na gidan aljanna hurul i zabo wacce kaga dama wa hurul inun kamsari do ila il maknun do ila il maknun zabi me dalilin da yasa ya samu wannan falala saboda fushi ya kama shi ya kuma hadiye fushin ba kuma tsoro yaji ba ba kuma hana shi aka yi ba ba sarakuta ta sa iya yi ba ba danne shi aka yi ba a'a haka kuri ya daure ya ciji ya bari ya kiya dau mataki saboda neman lada wajen Allah tabaraka wa ta'ala to kaga wannan yana nuna mana falalar idan an bata maka rai kai hakuri ka kai zuciyarka nesa za a kiraye ka ranar tashi aljama a ce ka zaba daga cikin matan aljanna to wanda aka ce ya zaba a cikin matan yan aljanna kuma sai an ce shiga aljanna to ya dama matan a cikin aljanna su to kaga ashe samun aljanna ake yi idan an yi hakuri hadisi yana kwadaitar mana muhimmancin alhasu ala kazmi alghayz kuma yana cikin sifatul mu'minin al-kummal sifan mu'minai kammalallu wal kazimin alghayza والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الله yace masu hadiyar fushi masu yi wa mutane afwa Allah yana son masu kyautata a cikin Ali Ibrahim wa nabi hurairah radiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-bukhari wannan hadisin Abu Huraira ne Imam Bukhari ya rawaito shi wani mutum ne wata rana yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi ausini kai mini wasiya su sahabbai saboda imaninsu da kusancinsu ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala da tsoron Allah su sai su zo gurin manzon Allah su yi musu wasiya annabi ya shiru yaga to me zai ce masa sai ya ce da shi kawai la ta fada kai kar kai fushi ka dauki wannan kalma la ta ghadab ka rike ta kar kai fushi yace a ƙara yi min wasiya annabi yace ni dai na baka kalmar la ta ghadab kada kai fushi faraddada miraran yayi ta maimaita masa shi ma annabi yana maimaita masa qala la taghdab kaddai kai fushi wannan la taghdab din tana dauke da ilimi ne mai tarin yawa kuma da solution na matsaloli masu yawa a duniya inda a ce mutum ya rike la taghdab to da yawa ya warware matsalolin da suke damun su ko suke damun al'umma hadisi yana nuna mana mutum yana iya neman wani ya masa nasiha kamar yadda wani ya nemi annabi ya masa sannan kuma hakkin musulmi ne akan dan uwansa musulmi idan ya buƙaci kai masa nasiha kai masa nasiha sannan ba laifi kai ta maimaita wa mutum nasiha da kaga za ta yi masa amfani ka faɗa gobe ka maimaita masa suka ce li'anna fil i'adati ifada duk abinda ake yawan maimaita shi to yana bada fa'ida yawan maimaita abu yana bada fa'ida yana karan mutum sannan lalle fushi babban barna ne tunda manzon Allah ya dage har sau uku yana cewa kada a yi fushi sannan an nisanta mu daga yin fushi ta hanyar cewa manzo Allah ya wasiya wani kariye akwai fushin da aka fi kyamarsa a shari'a shine fushin da aka yi shi wato akan al'amura na duniya akwai fushin da kuma ana so a yi shi shine fushin da yake ma kana lillahi walinusrati dinihi fushin da aka yi shi dan Allah fushin da aka yi shi dan taimakon addinin Allah wannan ba laifi a yi shi annabi baya yin fushi akan al'amuran duniya amma kuma yana yin fushi lillahi in an taba Allah to da aka ce kar kai fushi ba cewa akai kana kallo ana keta shari'ar Allah kuma kai kai fushi ba haka ake nufi ba a ya halatta kai fushi in an taba Allah bal ma ya kamata fushin ka yafi karfi idan an taba Allah tabaraka wa ta'ala an fi gane fushin annabi sallallahu alaihi wasallama da bacin ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya kasance an shiga gonar Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama yana umartar masu fushi a zamaninsa su aikata abubuwa kamar haka. Mun karanta da ku a hadisi, annabi ya umarci wanda ya fushi ya ringa cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sannan kuma daga cikin maganin fushi bayan wanda na faɗa, akwai yin shiru. In mutum yana surutu ne yana ta magana, to fushi a sa mutum ya yi shiru, yana saukar da tempa, yana saukar da tension din da damuwar. Kenan in surutu yake ta yana ta magana, a ce kai kan kai haƙuri kai shiru mana, ba cewa aka yi ba ka da haƙƙi ba, ka ɗan yi shiru ka ɗan jira. Ina fata ana fahimta. Ya zo a hadisi Abdullahi ibn Abbas ya ce manzon Allah yana cewa idza ghadiba ahadukum falyaskut, idan ɗayan ku yayi fushi to yayi shiru, in ɗayan ku yayi fushi to yayi shiru. Kenan wannan yin shiru din yana rage faɗin fushi kenan. Sannan in dai mutum yana fushi kuma yana magana, to zai iya faɗan magana da za ta fusata Allah, ta fusata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda ake cewa wai wani an yi gobara ta ƙone masa shaguna da kayayyakin mutane, da ya zo ya gani ya kasa yin addu'a, kawai sai ya kama cewa shi ko Allah mai aka masa. To kaga daga nan fa zai faɗi baƙar magana, shi ko Allah mai aka masa ya mana haka. Yanzu wannan akwai ladabi ba ladabi a ciki? Me ya jawo ya faɗi wannan kalmar? Fushi. Da ya yi shiru da ba a kama shi da wannan kalmar ba. Sannan na faɗa daga cikin maganin fushi, in mutum yana tsaye ne ya zauna, idan yana zaune ne ya kwanta ya ki shingida. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, hadisi ne. In ɗayan ku ya fushi yana tsaye to ya zauna. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaja, idan ya zauna fushin bai tafi ba to ya ki shingida ya dan kwanta. Duk wanda yake bala'i a tsaye, in ka bashi filo haka, ina jin dole ma ya daina yi. Haka ne ko ba ka bane? Yawwa. Yana da kyau bawa kullum ya yi wa kansa fatsari, in fushi ya same shi ya zai iya magance wannan fushi din. Ina fatan kuna fahimta. Kakka bari fa fushi ya maka yawa kai illa a gidanka da iyalinka da 'yan uwanka. Wata rana Umar ibn Abdul Aziz ya yi fushi, ɗansa Abdul Malik Allah ya masa rahama duka sai masa magana ya ce anta ya amirul mu'minina ma'a ma'a ataka Allahu wa faddalaka bihi taghdab hadha alghadab, ka gani da ne wannan uba da shi. Ya ce ya kai amirul mu'minin, kai yanzu bayan abinda Allah ya baka da abinda Allah ya fifita ka da shi, kuma dan Allah ka zo kana wannan fushi. Damai ya kamata a ce kai wannan fushi, sai ce da shi aw ma tadhab ya Abdul Malik, yace kai kokari ka danne wannan fushi kada ya bayyana, ka boye fushi kada ya bayyana. Kenan anan abinda ake so a nuna mana wannan kisa, idan kai fushi akan wani abu to ka tuna falalar da Allah ya maka akan wani abu, kai kuma kana ta fushi kana bacin rai kana ta bala'i. Yanzu wani kuma gashi ne yanzu yana kwanciya a asibiti, kana ta fushi kana ta bala'i, ka mallaki kaza ka mallaki kaza, ga can wani bai da abincin da zai ci yau da daddare, kana ta fushi kana ta bala'i kana ta masifa, ka ce zaka saki matarka a wannan daren, to ga wani kuma yana neman kuɗin auren ma ya gagara samu, kana ta faɗa da 'ya'yanka kana ta bala'i kana ta masifa kana fushi, to wani kuma a rayuwarsa gaba ɗaya ma bai haihu ba, annabin Allah ma ya gama neman 'ya'ya har ya mutu bai haihu ba. Hadisin ƙarshe حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله بلائي بدأي بشي دموميني با دمومينا ما شيء أرنسا دأنسا ددوكيسا حتى يلقى الله تعالى حسيا حدد اللهم عليه خطيئة باب ونزني بأكانش abin da ake nufi duk wani bala'i duk wani bacin rai fushi jarabawa ce in ya same ka indai kana hakuri to insha Allah ta'ala zaka je gurin Allah yau abun bakin ciki ya same ka ka hade yau abun bacin rai ya same ka ka hade to zaka je gurin Allah babu wani laifi akan ka an yafe ma zalimin ka gabaki daya to kaga ashe fushi ba aikin banza ba wato yin hakuri akan fushi ba aikin banza bane Allah ka ba mu juriya Allah kuma ka ba mu dauriya insha Allah zamu tsaya akan wannan hadisi na Ibn Abbas insha Allah kuma wannan shine karatun mu na ƙarshe a wannan zango a wannan shekara sai kuma bayan sallah insha Allah tabaaraka wa ta'ala abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu dada wanda muka yi kuskure ko tuntuba ƙarshe muna neman afuwar Allah tabaaraka wa ta'ala wanda muka yi na daidai kuma ubangiji Allah ya rubuta mana lada marasa lafiyan cikin mu Allah ya ba su lafiya masu lafiyan Allah ya tsare musu lafiyar su Allah ya sa aljanna ce mu kumar mu Allah kuma ya jigan iyayen mu ina da dan uzuri yau ba zan samu damar amsa tambayoyi ba insha Allah wa bi hadal qadari kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.